ala ga ta malan sun shirya.
Tayi bismillah faddal. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 18th day of Ramadan, 1437 after the Hijrah of our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, the day which corresponds to the 23rd of June 2016. Before we start the nisab of zakat for this year, that is considering the gold, not the silver, which 20 dinar is equivalent to 85 grams of gold. And 1 gram of gold is sold now, or is bought at the rate of 10,800 naira per gram. Therefore, 20 dinar equals to 918,000 naira. So whoever has 918,000 naira, which has been for a year with him, is eligible to give out zakat, which is 1/40 of that. The rub' dinar, which is the least of the dowry, is 11,475 naira. And the blood money is 45,900,000. We sincerely pray to Allah that those who zakat is due on them will diligently give it out to assist the poor for the purpose for which it is prescribed in the first place. Today, Allah is telling us, وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. And it is He, Allah, who originated the creation of gardens that are flowing on the ground like the watermelon, and those that are not flowing on the ground like the trees of the dates and others. It is Allah who originated the dates, and is one who originated the agricultural produce of different kind of taste. He also originated the olives. He also originated the pomegranate, which is Roman pomegranate. Some of these fruits look alike and some look different. Allah said, then you should eat from the fruits when the fruits are produced, and you should also give the due of such produce the day when you cultivate your plants
for your agriculture. Three requirements of man. Because you cannot worship Allah if you are hungry. You cannot worship Allah very well if you are in fear of insecurity. That's why the verse لِإِلَى فِي قُرَيْشِ إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Allah here is calling the Quraysh to remember the bounties He has given them when He has cared for them their food and when He has cared for them their security. These are the two very important things every nation, every individual needs. Security of food and security of fear. Once they become available, then people will worship Allah in a better and more complete way. That's why we have to come together as a nation to help each other. One, bring unity and stability in this nation. Then also work together to improve the economy of the nation. Allah is never, never against richness. Only what Allah is against is that you should accumulate the wealth from sources which are not legal. So what we need to do as a nation today, especially in this critical time, is to come together, unite for a common good. The best or the least of common thing which we shared, irrespective of our religion, irrespective of our tribal differences, irrespective of our regional differences or sex differences, the two things that everybody needs today is security and food. And this cannot be achieved if we don't come together, work together to see that we unite and stabilize the country whereby we can work, produce things in the farm and live in peace. Then everybody will worship Allah according to his understanding of religion. But without these two things, that is the security of fear, the security of food, we will continue to have turmoil in this country. So we need to come together. We need to come together, people, the followers and the leaders. The leaders need to heed to advice. The leaders need to heed to advice. Nobody leads people alone. Even Prophet sallallahu alaihi wasallam, who is the example for mankind, Allah has instructed him to take consultation. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Always take consultations from people who know. Nobody leads people alone. The government needs to listen to experts, open up his mind. Criticism is not hatred. When somebody criticizes you, he likes you. But to leave a government in this kind of situation, whereby it seems there is no clear-cut policies that are heading to improve the economy, to leave it and keep quiet, is like they are the true enemies of the government, because they want the government to crash and fail. But we don't have any option of failure this time. We have to get it right. How do you get it right? The government needs to open its ears. The government needs to bend its principles, because governance is pragmatism. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is an example of such pragmatism, whereby he succumbed to some pressures if that will bring unity and understanding between people. May Allah guide us to the straight path. In this verse, we are told also to give the due of our produce when they are due. As scholars say, this verse was revealed in Mecca, but its application started in Medina, where the Muslims have started getting wealth and they started farming and rearing animals. Still, there are four things that are eligible for zakat. Zakat of money. There is difference between money and currency. Here I will thank an economist who wrote me a letter beautifully explaining the differences between currency and money. And I think I was short of vocabulary and short of words to describe what he beautifully explained to me. There's a difference between money and currency. The naira we have is a currency, it's not money. And this is exactly what our fuqaha is saying. Money, naqd. When you say naqd, this is money. There are only two in Islam, gold and silver. Any other thing is not naqd. That's why our fuqaha, it's not me here, our fuqaha said the money you use besides gold and silver is considered as commodity. It's a commodity, or road at tijara. Specifically written, Malikiya, Hanabila, all of them, they said is urud at tijara. And that is where the zakat comes in. The zakat of the money we have comes under urud at tijara. It doesn't come under naqd. Because it's not silver, it's not gold. That's why when I said the zakat, I said the 20 dinar, which is equivalent to 85 gram of gold, which is sold now. So we are trying to see urud, how much of it, if you have, is equivalent to 20 dinar. 20 dinar is the money, and the money, and the currency you are holding, is the currency. The notes you are holding is the currency. We always try to make analogy or measure it with the gold to make it eligible for a zakat. But as we have said in Ujri, that is not the chapter of Ujri. Ujri is over the materials, not over the value. So four things are eligible for zakat. That is the money, naqd, which is gold and silver. Then animals that are slaughtered, the eight types of animals, male and female. Then we have the agricultural produce, which the ayah today is talking, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. And then we have the commodity for trade. These are the four groups of things that zakat is due. So today we are talking about the agricultural produce. And from the agricultural produce, the madhab of which Malik ibn Anas, which is based on the madhab of Medina, is that it's only given on agricultural products that are a staple food, and can be also bestowed, can be stored for at least 6 months. Any agricultural products which cannot be stored, then does not fall in. There is no zakat in it. There is no zakat in fruits, because fruits are perishable. So Allah has given His leave on fruits. So whoever has things that can be stored, like maize, rice, beans, soya beans, what else? Millet, should give out the zakat of it. What is the zakat of it? He gives 1/10 or 1/20. Depending on how he produced the agricultural product. If it is by rain, without effort from him, he gives 1/10. If it is an effort, that is by irrigation, then he gives 1/20. This is as simple as that. 1/20 of your produce. May Allah assist us in giving out the zakat, the compulsory pillar of Islam, so that we alleviate the suffering of people, the poor people in this nation. May Allah assist us and guide us in the straight path. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Yo Allah ya kawo mu shafakar ga watan Ramadan shekara 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar da ke 23 ga watan June shekara 2016. To kafin fara ga wani baiwa Allah daga Alhaji Lanti Hajj Lanti Tambo a ba masu musulunta, me aka bayar ya duka guda 6, tawuli 2, riga da zani har 23, riga guda 2, takalma guda 4. Hajjiya Lanti Tambo, Allah ya saka mata da alheri. Ya mata albarka a dukiyarsa.
Amin.
To annabi Malam ya ce, wa ba'da zikr ahkamil jahiliya wa batiliha, bayan ambaton hukunce-hukuncen jahiliya wa batiliha da ƙarairayinta, bayyana Allahu tabaraka wa ta'ala imtinanihi linnas, to nan Allah yana bayyana wato abun da yayi ni'imar da ya ba mutane, bi anwa'i samarat, nau'i iri-iri na kayan itace, wal an'am da kuma dabbobi, wa ma yura'a fiha min haqqillahi, da kuma abun da za a kula a cikin wayannan ni'ima da Allah ya bayar, wato ni'ima hukuncin haƙin Allah cikin wayannan ni'imomin da bayar. فقال مي الله يتي وهو اي الله الذي رزقهم ما حرموا على انفسهم واتو الله شينه يا عزرتا سو ده ابوند سكي حرمتا شي اكن كانسو الله ني عزرتا سو الذي انشا خلق واتو وند الله يكركرو حلتن جنات واتو غونكي بساطين معروشات مبسوطات على عادك البطيخ معروشات سوني وند سكي واتو يافي اكن قسا كمان واتو كنكنا وغير معروشات دكما بان ارتفعت على طاق كالنخيل دكما شوكا وين دكي باشن فيدا سكي قصا با وند سن تاشي كمان دي ابن نخل واتو دبينو وان شاء حكى لكم الله يذكروا النخل دبينو والزرع حكى ليش كيشن كي مختلفا اكله وند يكي دان انا سن انا تي مختلفا سن بمبنتو دبان دبان ثمره وحبه واتو اي اتاشن شي دكما قاوين شي في الايه في الهيئه والطعام ان سامو ببتشم من شي اكن يندو شكلين سو يكي دكما دندنن سو والزيتون والرمان حكنا الله شي كثرو واتو يمنا اتشن زيتون يمنا رمان متشابها ما سو كما دجونا كو ورقهما حال وغير متشابها طعمها ورقهما حال واتو الزيتون والرمان متشابهة غاشي غنيان سو ينا كما دجونا وغير متشابه كما دندنو دبان دبان واتو الله يا يائن اتاكي ما سو كما دجونا اما انكتي دبان دبان اكوان كما ينسو بسي كما دجونا با دندنو سو كما دبان دبان واتو يائن اتاكي إري سألنا تقلو من ثمره إذا أثمر كتشي دغا ايان اتاجن شي لوكاشن دا سوكا فيتو واتو حقه اي حق الله وهو زكاه المحصول منها وبعد حقن الله هو يوم حصاده واتو يان رانن دا اكي غربي وينن ايان اتاجي بالفتح وقرئ بالكسر يعني يوم جذابه رندا زا ايانكي ا غربي وقته ايانكا ويتعلق بافراك الزرع وطيب الثمر تو يوشي ني زا فيتار دا wannan yace lokacin da wato ita shuka za ta nuna kamar alkama tayi kishir tayi abin nan ta wannan tafi ta nuna dai ta isa shi na ifrat ta kosa wa ibn thamar kuma ya ita ce su kyau wal inab da inabi fa yuhsabu ma akala minha ba'dahuma to in Allah ya ce ku ci kulu min thamarihi idha athmara ku ci daga ya ita ce shi lokacin da suka fito sai kuma yace wato haqqahu yawm hasadihi ashe akwai ran da zaka girbe to kafin ka girbe din na ai kai ta ci ka ci mangoron ka ci gobar ka ci ayabar ka duk dai ka ci abin da kake ci to shine nan yace sai ayi hisabin abin da ka ci ba'dahuma bayan sun nuna kafin ka girbe wannan wurin malik ne sai ka lissafa da wanda ka ci wurin fitar da zakka wa qabl al-hasad kafin wato ka girbe sol jazal kai yanka su وبينت السنه ان المخرج من الحب والثمار العشر اذا كما سنه من ذو الله صلى الله عليه وسلم تازو تبين cewa المخرج abunda ake fitarwa na zakkan haƙin Allah min habbin wato natsiri والثمار da kuma yan itace shine al'ashr daya cikin goma idza suqiya bi ma'i as-sama'i in ruwan sama ne wato ya shayar da wannan gonaki wa nisf al'ashr huku rabi al'ashri idza suqiya bi alat in ya kasance da alatu akai ban ruwa wa la tukhraj az-zaka mimma huwa duna nisab ba a fitar da zakka abinda bai kai nisabi ba to me nisabi yace wa huwa khamsatu awsaq buhu wa to buhu guda biyar wa kullu wasqin kana buhu 60 sa'in sa'i 60 shine buhu daya bi sa'ihi alayhi salatu wassalam wa sa'i annabi sallallahu alaihi wasallam mudu hudu wato hannun mutum mutawassitul qama mutum da ba gajere ba ba dogo ba in yayi haka muddu daya ya dauki daya biyu uku hudu shine sa'i daya to sa'i har 60 shine buhun zakka saboda kan ka hada buhun zakka mai sa'i 60 guda guda biyar to ka cika nisabin zakka sai ka bayar da daya cikin goma ka kasa ta goma ka bayar da daya in damina ce ta sa ka yi gonarka amma in abin nan kake yi bar ruwa kake yi da wahala to wannan sai ka bada nisful ushur wato daya cikin 20 ma kaman yaya eh in goma ne to ai ushur din shi nawa ne eh ne haka eh dai in yayi goma aka ce ka kasa goma sai ka cire daya ushuri kenan shi ma in kayan damina ne amma in kayan bar ruwa ne to sai raba buramin buhu zai bayar eh ba su amfani da eh to buhu da kilo ake amfani da shi yanzu ya kamata ya zama mu musulmi muna da namu buhu shine wannan sittuna sa inda mu musulmi muna yin wannan abubuwa da mai buhu zai zo sa'i 60 dawo da buhu ko to amma ya za a yi a san cewa ya kai 60 ya kamata a yi dai islamic buhu amma wani taimake mu ne je kasuwa gobe ya ga ya muna sa'i 60 nawa ne buhun kaman menene buhun babban buhun shinkafa ne ko waye a kasuwa a nan cikin ku waye dan kasuwa a je da sai aunawa eh ba ku san shi ba to ai shine matsalar da muke ciki Allah ya ce kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi Allah ya gaya muna ayan itacen da ya shuka a duniya amma mu ga muna wani su ba mu san su ba shi yasa gaskiya muke kira kun ga makka wadin ghairi dhi zar'in inda baytaka al-muharram rabbana li yuqimu salat faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun makka duwatsu ne ba ruwa ma kun ga ruwan zamzam yana da wani eh zarki ko garki ko me ba kamar ruwan mu bane to in an yi rijiya a garin makka rijiyan in an fito da ruwan kamar ruwan teku ba ka iya sha amma jina na ka'aba yanda Allah ya yi shi ya rage mishi wannan zartin ya zama za ka iya sha to wannan ma aya ce a ce duk inda ka rijiya ruwa mai daci amma ga shi a gaban harami ana iya sha ba ruwa dutse amma duk da haka wannan roman inda baka taba gani ba ga shi zan barjak a makka ga ayaba ga tufa wato apple duk abin da ka sani ina duk wani abu kayan itace ka je maka gashi ko san me yasa domin sun bude boda wallahi da ka bude boda duk zaka ga kayayyakin nan ba zan samu wani dali malami ya zo ya ce min ni roman din nan menene ban san shi ba wanda ba ganin shi ba an kai shi makka inda ba tsiro balle nan Najeriya haka ji hanyar arziki ne fa Allah ke nuna muna wannan economy nan duk yana cikin me Qur'ani duk economy ka kare yawo yana nan cikin Qur'ani a bude boda kuma in an bude a bar mutane su kawo kaya kuma in ka kawo kaya kada EFCC su tambaye ka ina ka samo kuɗin yana da muhimmanci ina ga muku hanyar fita ne in ba haka ba ka za mu durmiya ana cikin wahala hakika ana wahala akwai mace tana ta kaba ta nemi ta zo lalle sai an kawo ta wurina aka kawo ta tana faduwa cikin hanya tana suma ta ce tana da ƴaƴa mijinta ya mutu amma dan yunwa ya sa dole ta tafi ta je ta nemi agaji danta shekaran shi 18 ya kare secondary amma ba aiki to yana halin da muke ciki matsalan hukumar ne sai an mata wa'azi to amma da an fara wa'azi sai mutane sai ka kun ganshi can bai son Buhari kuma wallahi ku ne ba ku san shi in nan da suke fada wallahi su ne na rantsa da Allah su ne ba su san shi mu shawaran da nasihan da muke bashi dan a samu lafiya a samu nasara kaman jirgin sama ne muna so ya sauko lafiya nasiha ana bayar da ita fi sabilillahi ba dan wani abu ba domin kamar yadda nake fada bamu da wani zabi a wannan lokacin sai dai mu ci nasara domin abin da muka fito to dole hukuma Allah ke ce mana kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi kayan itace ina suke daga dai kaga wata kankana sai wata yar me dan lemu haka ya bushe wata ayaba ni in kaga ayabaccen ga ta nan yalo kato ayaba amma nan wata ayaba dankali gashi nan yana so yan kananan dankali kuma Allah ya ce ku ci kayan dadi kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi ku ji dadi Allah me yasa zamu wahala saboda haka wannan aya tana da muhimmanci hukuma ta bude boda wato ka gane Umar radiyallahu anhu yake cewa wato mutum ya dawo in ya ga hanya ya dawo kan gaskiya wato dawowa kan gaskiya shine girma in ka ga abin da kake yi ba daidai ba ne sai ka dawo ka bi daidan ba wani abu to gwamnati dole sai ta canja yadda take tafiyar da gwamnati gaba daya sai garin bawo na daya abin da ya kamata ta yi ta sa a gabanta shine afwa اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا تصعفوا ان تصعفوا نن دكان زكاته متاني ذات كرفتو زوا غومنتي تو اما دان وانشي ان كاما جيكان وانشي ان كله وانا ان مردي وانا ان يي كذا تو وانا ينا قارا ربا الامه تو غومنتي دوله تسكا عفو domin me ban son wani abu na baya ya shagalta ta domin in kullun kana waye baya to yaushe zaka iya tafiya gaba ba zaka iya ba ya zama kullun father president in yazo sai dai tsegumi wani an same shi da biliyan kaza wani an same shi da biliyan kaza kullun yana cikin tsegumin mutane president to yaushe zai tunanin gobe saboda haka ya aje su yayi afuwa yamma ga ma Ramadan yazo kowa an afuwa yanzu zamu sake sai kaga mun haka kanmu ayyuka sun fara shine shawara da za a bashi sannan kuma maganan border da economy ita bude border daman ko tura haka suke fada har sun yi article turawa da sun article su ce yaya za a yi Najeriya tana bin tafarkin abinda an ga yayi fail kuma ta yi abin shi ya bude border ya bar kuma mutane su shigo ba dai kudinka bane kudinka ne ka je ka sayo kaya ba naka kudin bane ba gwamnati ta baka ba fa kudinka ne sayo koya shi ne kawo amma banda moya go kwayo kwaya banda kuma me makamai da abubuwan cutar al'umma a banda shi abar kowa ya zo yayi sannan kuma kowa bare in an ganka da miliyan $100 a cikin banki in dai ba a sani da ka samu ba kai bare din ne ba za a ce kai kuma ina ka samu su ba ku bar mutane haka ya zama mutane ba su tsoro to in an samu aminci wanda kuma alhamdulillah ana kan aminci to kuma sai an samu koshi shesa Allah yake wa Quraysh wato manni li ila fi Quraysh ila fihim rihla tashtai wa sayf falyabudu rabb hadha albayt domin Allah ya maka wayannan ni'ima kawai sai ka dukufa sai me sai bauta Allah domin baka da wani uzuri allazi aqamahu min ju' wa amanahu min khawf sai da ya fara kaddama sai da ciyar da su daga yunwa domin in matukan ana yunwa ko me kai mutane ba za su ganshi ba dan yin wannan tasu kuma ita za ta ƙara kawo insecurity saboda haka yaji wannan shawara sai ya bude boda sannan kuma kashe kuɗi Obama da ya hau abinda yayi kuɗin gwamnati ya dauko ya ba bankuna ya ba kamfanin motoci manyan kamfani ya ba su amma ba kyauta ba za su dawo da shi amma su dawo da shi a hankali domin ya ga ai wayannan kamfanin suke rike mutane suna ba su aiki ba zai yi ba a ce gwamnati kowa wai kowa sai aikin gwamnati ya za a yi a ce gwamnati kowa sai aiki da gwamnati ba zai yi ba so maimakon gwamnati ta rike gudun ta ba ministry ta taimaka wa private sector ba su makudan kuɗi in an ba su makudan kuɗi su din nan kuma a ce su ɗauko ma'aikata yanzu nan za ku ga duk kun samu aiki ba mu saku kaɗai ba akwai abubuwa da yawa na abun nan to abun nan ke kokarin nunawa nan shine a fitar da kuɗin domin mutane iri biyu ne akwai wani shine za mu zo aya wala tusrifu akwai musrif in ka ba shi kuɗi yanzu nan zai halaka su ya zubar da su duka akwai muqtir shi kuma in ya rike kuɗi dam kobai za su fita to me musulunci yake so ka tsaya me tsakiya a fitar da kuɗi kada a ji tsoro kuma in ka samu 70 cikin 100 na aiki ka ci nasara amma in ka ce kai in ka bada kuɗi sai an yi aiki 100 bisa 100 to ba za a yi aiki ba ka bada kuɗi kwangila ka ce 100 bisa 100 kuɗin nan sai an yi to aikin ba zai tafi ba dole sai ka kawo da kanka akwai wani shi'ir bait cikin nasihan da nake bayar da ta laysal gabiyu bi sayyidin fi qaumihi lakin sayyid qaumihi al mutaghabi wawa bai zama shugaba in ka ga mutum wawa to bai da zai zama shugaban mutane laysal gabiyu bi sayyidin fi qaumihi wawa bai zama shugaba amma shugaban mutane dole ya zama mutaghabi wato ya zama kaman wawa ba ka iya mulkin mutane sai ka zama kai kaman me wawa domin zai wani laifin sai ka ga kaman baka sani ba ai bai sani ba amma kana nan ka sani domin wata maslaha sai ka kauda kanka daga wannan ka zama kaman wani wawa to haka ake mulki to in za a samu wannan za a samu zaman hankali za a samu kwanciyar hankali wannan kwanciyar hankalin shine ake so sannan kuma ita gwamnati ta cira hannunta daga irin kame-kamen nan ta bar kotu ko da kotu an ce mata ta ma tana da corruption a kyale ta domin gyara muke yi so a basu a sake mutane duk wanda aka kama a sake shi ba abin da zai yi kun gani dai ba ɗan shi'a ba ne kuma ɗan shi'a ba sun sani ba ɗan shi'a ba ne ko ba ka ba amma ina ba da shawara ko shi a zazzakin nan su sake shi domin ya ga ayar Allah ba zai taɓa zama haka nan mai da yake da ba domin ya ga ayar Allah masu Biafra a kira manyan Igbos manya-manyan fa wayanda ake adawa da su ba wayanda ake kawance da su ba domin mutane in suna faɗa da kai in mutane na faɗa da kai sai kai ka ɗebo abokanka a cikinsu suna zuwa wurinka mutanen za su kun ga munafikanmu Igbo wayanda Igbo suka yarda da su a zo ku zo a zauna a yi sulhu da ku a miƙa musu wannan ɗan jaridan nan da aka kama. Me za kama shi? Ba shi su ba shi? Ku yi garanti ɗin shi ku gashi nan a sake shi. A bashe ta hayaniye shi. Kai ta aikinka a'a zo a haɗa ƙasa domin zaman lafiya muke so. Stability. Domin ba stability me zai faru. To amma an zo da hayaniyan mu ga mu gaskiya za a yi shi ne tattarga da mutane domin mutane son gaskiya ba sa so so ashe sai ka bi su me a hankali domin muna so mulkin ya ci nasara ne shi yasa muke wannan magana Allah ya shirar da mu haka haka wa yake ce haka to ka gane matsalar inda akwai tsoho a cikinmu na ko da kai tsofaffin na yanzu nan da shekara 40 in mutum ya karye za a yi ɗauri kafin asibiti ya zo ya ake yi mishi yana me yana ihu to shekara 40 da suka wuce kafin asibiti in za a ɗaure mutum inda yaro ne oshi dole ka yi nisa don kukan da zai yi da zafin da zai shiga na ɗora shi to amma yanzu da aka yi asibiti aka yi anesthesia aka yi komai mutum za a mishi operation yana jin zafi to me yasa kullum mu ƴan gidan jiya ne ana iya gyara ba sai mun wahala ba zamanin kwamfuta ne yanzu za a iya duk gyaran da za a yi ba tare da an wahala ba ba kullum za ka bani misalin China 1960s 1970s ba maganar China ba ne yanzu 2016 ne kuma Nigeria kuma buɗe bodan nan shi kaɗai ke kawo ci gaba domin duk yadda ka yi yanzu akwai wani zai yi mutumin Togo ne yana da miliyoyi yana so ya kawo kaya nan ya je kuɗi da kuɗin shi zai kawo to amma ka kulle boda zai kawo zai yi wani a China yanzu yana da wato wurin yana da talabijin masu yawa ya rasa da zai su da ya jan can buɗe boda da jiya shi da kuɗin shi zai kawo ya kawo nan yana shigo da shi kuɗin talabijin yanzu nan za ku ga ya faɗi ko computer ko wani abu ko generator ko tractor haka abun yake to abinda yake ni nake gani abinda ke damun gwamnati ka gane ku tsaya ku ji wallahi ku talakawan ne talakawa ba ku so ku ga gwamnatin nan ta zo na lafiya da masu kuɗi ku dai kawai a kamo su a murɗe su a jefa su kirkiri kun gane shi ne matsalar saboda haka mene ake cewa me ko kiyayi mai gina rami mugunta talaka yana gina rami mugunta ne yana gina rami mugunta kuma ina tunanin talaka ya fada cikin ramin da ya gina domin da masu kuɗin nan ake gyara ƙasa kuna ganin har Allah in yi niyyar ya halaka alƙarya su din da yake sa su yi fasadi sai Allah ya halaka ta duka domin duk abun nan tana hannunsu saboda haka abun da za ku yi shi ne ku sa masu kuɗin su yi shiri da gwamnati a yi ƙaƙasawa a yi aiki tare yanzu za ka koma ya tafi amma in ku talaka kun sa gwamnati kullum tana bin su tana kama su tana tabbatar da su wallahi za su janye hannu kuma kusan kansu haɗe yake sai su faɗa da gwamnati sai gwamnati ya zama ta ƙare shekarunta ba ta yi komai ba ashe kun ga kenan ku talaka ku ne za ku canja domin in kun nuna kuna son abu to shugabanni haka za su yi mu sa tausayi a sa afuwa sai a samu ci gaba da haɗin kai domin ba buƙatar haɗin kai ƙwarai da gaske kamar yadda ya ce mu shuraka wallahi shuraka fi nar wa kala wal ma mu da wanda ba musulmi ba dukkan mu muna son zaman lafiya muna bukata kuma muna bukatan abinci domin ita kasuwa ba ruwanta wai kai musulmi ne ko ba musulmi ba ashe kun ga zamu iya hada kanmu dukkan mutanen Najeriya mu ga an samu aminci sannan kuma an samu abinci to ya zamu iya hada kai in masu kudin mu da manyan mu ba su hada kai da gwamnati ba in mun hada gwamnati tana karo da su ba zai yi ba saboda haka muna kira
alaga ta malan ga mai musulunta mace
to ba zai fita me take ji tana jin Hausa to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi dukan su na karshe Muhammad bin Abdullah muna so ki kalmar shahada ki ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah to ma'anan shi kina bada shaidan ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma cewa Muhammad manzon shi ne me sunanki blessing to wane suna kike so Hawwa ya ke kina da miji ne to yaya ba musulmi ba oh ba kwa tare kun rabu to kuma kika ce kina da shi ba da miji kenan Allah ya baki miji na kwarai to ga wala da mu kana da magana abinda za mu shigo da shi
abinda mu ma za mu kamar misali
kamar noman
kamar misali yanzu shinkafa idan mutum ya zama noman shinkafa akwai matsalar taki akwai matsalar corruption gwamnati ba ta sai mu kama manoma wurin taki da wurin technology
haka
da duk waɗannan abubuwa sai in duk gwamnati ta ba ta sai mu kama manoma
sannan a rufe gona
sannan zai zo ya yi shinkafa
za ka iya buga wancan ba
shinkafa da su ta waje ana sai da 6,000 shi zai iya
sai baka san wani abu ba da ake cewa a buɗe boda abinda ake nufi a buɗe boda fa shi mutumin nan da ke kamfani na Thailand da yake sayar muna da shinkafan nan shi zaka ce mai maimakon ka wahala sai ka dauko da ka dauko shinkafa daga Thailand zo ga wuri fadama kai kuma rabin ma'aikatan ka mu muna koyo
to abinda ba a yi ce
to abinda eh to ai kaga yanzu
kamar misali yanzu kan zo kana so kai masana'a ba yiwuwa saboda babu nefa
haka
wanda
ta karfafa sana'antu da ba su bashi mai sauki domin su kowa ya farfado ya fara aikin shi to mu abin da muke nufi da a bude border ai in ka bude border mutanen wajen ne za su zo da kayan su su yi maka gona anan domin neman riba ita ma China da ta bude border kamfanin America kamar yanzu masu Apple da sauran su sai su kwashi kayan su kai shi China dan yafi arha domin a America yana da tsada saboda ka kamfanonin America turawan ne a China din ai su Chinese din ai laborori ne yawanci wayannan kayan da kuke gani kuma duk bayan su yawanci turawa ne in mun bude border mu ma manyan kamfuna za su zo su rinka budewa domin ya huta da kawo kaya ta cikin jirgin ruwa shine ma'anar bude border kowa zai samu aikin da zai yi wannan shi ake yi yanzu to abinda nake son gaya muku shi sa ni ba wanda nake ba laifi sai ku talakawa su nake ba laifi domin su abu ɗaya kawai suke so su ji gwamnati ba ta shiri da masu kuɗi to kuma shine sababin wannan abinda aka fada a ciki ku bari gwamnati ta yi shiri da mai kuɗi gwamnati idan kin rufe in dai ba ka gani ƙuru-ƙuru mutum gashi ya saci kuɗi ba ƙuru-ƙuru to in ya zo da kuɗi masu yawa kamar kai baka san inda ya samo su ba misali ka ga mutum na zina ka gan shi ido da ido ka gan shi na zina amma kai ka ɗaya ne za ka je ka ce na ga wani na zina me za ka yi tun za ka yi to gwamnati ta tashi haƙiƙa an ɗibi kuɗin ƙasar nan amma haƙiƙa kowa ya ɗibi kuɗin ƙasar nan kowa ya ɗiba an ma'aikatan gwamnati ka je wani ma'aikaci ne zai je ƙarfe 8 ba zai fito ba nawa ake tashi ne ba zai fito ba sai ƙarfe 4 yana aikin shi wannan albashin da ake baka kana biya to wannan ba cin kuɗin gwamnati ba ne wala tuzo kwa hafu sakun Allah ya ce da yana kama mutane da laifin da suke yi ba zai bar kowa a duniyan nan ba domin me kowa yana da wani wuri da yake saba mishi saboda haka abinda muke so percentage ne in gwamnati ta samu aka yi aiki 70 cikin 100 a wannan gwamnati ta shi nasara to sai an zo da wannan zuciya sai a watsa kuɗi a yi ta aiki sannan kuma ana gyare-gyare kuma akwai abubuwan da gwamnati in ta tsaya ta gyara su a ƙasar nan to insha Allah ƙasar nan ta samu zaman lafiya abubuwa guda biyu shine defense da kuma INEC in an gyara INEC ya zama ba yadda za a yi cuta a ƙasar nan na zaɓe to gwamnati ta ƙare aikin da za ta yi ta taimaki al'umma to amma har yanzu ba a aikin gyara INEC yanda za a yi zaɓe yanzu kun ga America duk da munafusar da suke yan ƙara zaɓe ba yadda za a kai kuka domin adalci sannan defense ya zama akwai federal character kowane anguwa kowane local government suna da wani a ciki to za a samu zaman lafiya to in an samu zaman lafiya na defense aka zo aka yi INEC aka gyara ta ko shi kadai to an ɗora mu a kan hanyar da za mu ci gaba nan gaban ga kuɗin a gabanka ba ka iya satan su saboda ka san biya a hankali shi ne shawarar da muke ma gwamnati amin to hukum fatu haqqahu ya mahsadi ina ne muka tsaya fal ayatu makkiyya wa wujub al amal biha madani Allah an saukar da ayatu a makka amma aka wajabtar da aiki kafin lokacin wato mustahabi ne a madina wala tusrifu bi ita'i kullihi kada kuma ku yi israfi wato almubazzarci bi ita'i kullihi an ce wa atu haqqahu ya mahsadi kai kuma sai ka dauki dukan dan wai kai mai tsoron Allah kace na bayar duka a'a takka ba da zuwa fala ya qali iyalikum shay'a amma ya zama iyalin ku ba abin da ya rage musu innahu wato la yuhibbul musrifin shi Allah ba ya son masu wato an mazalanta wato mutajawizina ma hadda lahum Allah bai son ka ketare haddin da ya ja maka bima na annahu la yusibuhum fi amal as-sara duk wanda ya aiki wanda ya wuce haddin Allah bai da aiki izhuwa minash shaitan domin wannan daga shaitan ne duk wanda ketara haddin Allah da aiki ya wuce ba lada Allah kawai yana son ka tsaya iyakan haddin da ya maka haddi ka tsaya kada kai shishigin ka wuce me wanda ba haddin ka ba saboda ta ce ka bada zakka yawm hasadihi ka fitar wanda zaka iya kakkace duka wata tsoron Allah da tawakkali akan Allah ka je ka ce duka bayar a'a ka rage wa iyalinka kai iyaka abin da aka tsaya domin lada tana cikin hudud dan na kula hudud gwamnati a wannan ma kana shanan na tawa 29 May 2015 da aka rantsar da president ya karba ya ce Allah to daga lokacin ne Allah zai maka hisabi har ran da kai kuma zaka mika zuwa ga wani nan ne hisabin ka nan ne haddin ka to amma ka juya baya ba za a bude maka lissafi ba ba za a ce me yasa ba to me yasa za a bata lokaci akan su tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum sannan wani abu bude bayan nan kullun kun ga na damu da shi na damu da wannan bude baya domin ni na san wallahi ka kullum mutum ba wasa bane domin ni na dindana ka gani duk abinda ake ganin nan mujimanci suna da an aiko daga Nigeria Nigeria security an ce ni da wannan gwamnan ina ne ba zan faɗe shi ba wai mu watch list na Interpol Interpol da sunana da wani gwamna Interpol sannan ga yaron nan kuma yake kokarin sa bomb a cikin jirgin sama sannan ga nan ban yaron a telephone ina ga messages ma da yake mu wato kai ne ka tura shi kenan alhali ni akasin ma ne akasi to amma da suka yi binciken su da suka yi binciken su suka yi bincike suka gane suka ce kai baka da hannu saboda haka mun ga abinda aka baka domin tsare ka da muka yi kai hankuri an kulle wannan kadiya har abada insha Allah to adalcin da suka muna kuma suka ce mun ka ci sa'a a kasan mu ce da wata kasa ce da za iya kara labta mun wasu abubuwa a ce ai kawai kai dan alkaida ne kai ka bace kenan yanzu da irin kasan Egypt ne da ba ta san mutum da gemu ai da ka shiga uku to amma a kasar Saudi ne to kullum mutum kuma baka san mulabasat din shi ba baka san menene halin da ya shiga ba duk inda kake ganin mutum mujrimi wallahi zai bare kotu kadai ce kotu za ta iya cewa wannan an yanke mai hukunci ba gwamnati ba duk barnar da aka yi to irin wannan hali ka kama mutum ka kulle wallahi ba nasiha bace wallahi akwai mutane dattije masu hankali a kasan nan da za su bada wannan shawara to amma matsalar dattijan akwai su ko babu su to abinda da ya kamata kenan hukuma ta yi domin wannan abinda zai kawo mishi shi kanshi kwanciyar hankali sannan kuma ku san wani abu ba kun imani akwai Allah ba kun imani akwai Allah to a dogara kan Allah ka sake su ka dogara kan Allah in cuta suka yi kana ji Allah zai fasu Allah zai san da zai musu to shine in ya kulle wannan babi sai a yi kokarin hada al'umma masu kuɗi ko hankalin ku ya dawo ku zo a fara yin kamfani a taimaka ma gwamnati ta ci gaba amma in talaka kun matsa mishi wai ku ya kamo masu wannan shine matsalar shi fa a wannan hukuma kuma in tambaye ku fi sabilillahi ku duba a kasan nan mu musulmi kadai ne mu kadai ne a kasar nan muke irin wannan abu mu kadai ya
lokaci alhamdulillah
sai ta jiya ba magana masu masu magana masu makabarta cewa wata irin mudda ake samu kafin a gina masallaci a makabarta to mun yi nazarin duka littattafai na malikiya ba su kayyade ba su kayyade lokacin da za a gina ba amma abinda suka ce in makabarta ta zama ta tsufa har alamun kaburruka ya kwace to wannan ana iya gina masallaci a kanta amma da sharadi ta an cire kasusuwa ta an cire kasusuwan da ke ciki saboda haka ba wani to zai yi malam ya gaya muku wannan sha biyu domin cikin malaman malikiya suke yake cewa makabarta in har ta kai shekara goma ba a birne mutane a ciki to ana iya yin noma a kan wannan makabarta noma a ce kayan itacen in dai ta kai shekara goma amma magana a gina masallaci babu wani lokaci kayyadadde da aka kayyade sai dai kawai a ce in ta lalace gaba daya to za a iya cire ƙasusuwan a gina masallaci wallahi wala eh a woman in Janaba, so that is after having intercourse with her husband on the menstruation. Okay, the woman. Can she use her phone to recite the Quran?
Yes.
So you see this electronic phone, when you convert it, you open the file for Quran, it is like mushaf. When you open it, it's like mushaf. When you close it, it is like the Quran in your head. So if you are in Junub, you are not supposed to open the Quran application. But if you are doing the menstruation, you can open it and read things that are good for dua, not for recitation.
Akwai hadari.
Wa wannan
ani
أنت مولانا فانصرنا ربنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسدد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.